Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi, amma kafin nan bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Ka'almasi Garba. Yan sa'o'i kawai bayan da yarjejeniyar zaman lafiyar da shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da yan tawaye suka cimma ta fara aiki an saba mata. Kuma kowane bangare na zargin ɗayan da fara kai hari a wannan ƙasar ta yankin tsakiyar gabashin Afirka. Mai magana da yawun yan tawaye Lam Paul Gabriel ya zargi sojojin gwamnati da kai hari kan dakarun yan tawaye a bayan garin Wau bayan yan sa'o'i 6 kawai da yarjejeniyar ta fara aiki. Shi kuma mai magana da yawun gwamnati Atani Wake Atani ya gaya ma kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa yan tawaye ne suka fara kai hari har suka nemi uzuri bisa hujjar cewa ba su da kintsatsen jagoranci kuma ba su da mataimaki takamaimai. Da shugaba Kiir da mai ja da shi Riek Machar, wanda tsohon mataimakinsa ne, sun rattaba hannu kan yarjejeniyar zaman lafiya a ranar Laraba bayan wata tattaunawar da suka yi ido da ido a Khartoum, babban birnin makwabciyarsu Sudan. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya amince jami'an tsaron ƙasar su dawo da aikin fatattakar 'yan tawaye a faɗin ƙasar, wanda hakan ya tabbatar da kawo ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta da Taliban na tsawon kwanaki 18. Dama gwamnatin ta yi gaban kanta ne wajen tsagaita wuta da Taliban na tsawon mako guda, kwanaki 2 kawai gabanin fara bukukuwan ƙaramar sallah ta Idul Fitr. Daga bisani shugaba Ghani ya sake yin gaban kansa wajen tsagaita ko tsawaita yarjejeniyar da ƙarin kwanaki 10. Da fatan 'yan tawayen hakan zai sa su yi watsi da tashin hankali su rungumu ta farkin tattaunawa kan yadda za a kawo ƙarshen yaƙin gaba ɗayansa. Su kansu 'yan Taliban ɗin sun samu sun ɗan sarara a karo na farko cikin shekaru 17 na wannan yaƙin, ta yadda ba a kai musu hare-hare ba musamman a tsawon kwanaki 3 da aka yi ana shagulgulan ƙaramar sallar. To amma tuni 'yan tawayen suka yi watsi da kiransu da shugaba Ghani ya yi na a tsawaita wannan tsagaita wutar, suka shiga kai hare-hare kan sojojin gwamnatin Afghanistan. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ƙasashen Afirka fiye da 10 na nazarin fa'ida ko rashin fa'idar amfani da takardar kuɗin ƙasar China, wato yuan, wajen yin ajiyarsu ta ƙasar waje, kamar yadda jami'an ƙasashen suka tattauna a watan jiya a birnin Harare na ƙasar Zimbabwe. Amfani da takardar kuɗin China zai sauƙaƙa ma ƙasashen na Afirka biyan ƙasar China basussukan da take binsu. To amma kuma hakan na nufin dogaro ga wani irin tsarin tattalin arziki da ci gaba da ke daɗa fuskantar kokwanto saboda irin ƙa'idojin da yake amfani da su musamman wajen yin harka da ƙasashen Afirka. Ƙungiyoyi magoya bayan ƙaurar jama'a daga ƙasa zuwa ƙasa sun yi zanga-zanga jiya Asabar a faɗin Amurka don nuna rashin amincewarsu da manufofin shugaba Donald Trump na babu sani ba sabo kan baƙin haure. Haɗakar ƙungiyoyi masu ra'ayin gabadai-gabadai, ciki har da ƙungiyoyin nan da suka shirya babbar zanga-zangar nan ta mata shekaru 2 da suka gabata, sun taimaka wajen baza mutane wajen 600 a faɗin ƙasar, waɗanda su kuma suka taimaka wajen tara dubban masu zanga-zanga a faɗin ƙasar. A birnin Washington DC, wata yarinya 'yar shekaru 12 da haihuwa mai suna Leah, wadda iyayenta sun shigo ƙasar ne ta barauniyar hanya, wanda don haka mai yiwuwa a ta sakiyarsu, ta yi wani jawabi mai so sarai ga dukkanin yara ƙanana baƙin haure. Wata babbar jami'ar diplomasiyyar Amurka mai kula da yankin Asiya za ta bar ma'aikatar harkokin wajen Amurka a ƙarshen watan nan na Yuli, a daidai lokacin da ake tsakiyar muhimmiyar tattaunawar nan da ƙasar Koriya ta Arewa. Yan makonni bayan da shugabannin ƙasashen Amurka da Koriya ta Arewar suka gana a Singapore. Mataimakiyar sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da gabashin Asiya da Pacific Susan Thornton ta bayyana shirinta na yin ritaya daga ma'aikatar a ƙarshen wannan wato watan Yuli, a cewar mai magana da yawun ma'aikatar Heather Nauert a wata takardar bayani ta jiya Asabar. Shugaba Donald Trump ne ya naɗa ta a matsayi na dindindin koko na
To, labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da masaruwa ku a cikin sabon shirin zabe ko nadi wanda ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau shirin zai duba batun zaben jihar Ekiti ne da za a gudanar a ranar 14 ga wannan watan, wato a takaice nan da sati biyu. To, ganin cewa a zaben fidda gwani na jam'iyyar APC sai da aka kai ruwa rana a cikin jam'iyyar, me ka iya faruwa a zaben gama gari, duk da yake ba hukumar zabe ce ta shiryawa babban jam'iyyar adawa a jihar zaben fidda gwani ba, to sai dai an ce da na gaba ne ake ganin zurfin ruwa. Akan wannan ne wakilinmu na Abuja Nasiru Adamu Elikaya ya zanta da kakakin hukumar zabe Aliyu Bello akan kowane irin tanadi suka yi wa wannan zabe domin ganin an samu nasara. To, sai dai kafin nan gwamnan jihar Ayo Dalefayoshe ya shaida wakilinmu na jihar Oyo Hassan Umar Tambuwal cewa hukumar zaben tana nan tana sayar da katin zabe da yawansu ya kai 200,000. Ga dai bayanin da gwamnan ya yi wa Hassan Umar Tambuwal.
I won't say such. If INEC has obtained it, then it is good. But at the time I raised the alarm, I had more than enough evidence. Secondly, politicians are desperate people. They do anything. It is not enough to say what we are saying is because we don't have information.
Gwamna Ayodele Fayoshe ya ce yana da hujja, idan ba ya da hujja ko shaida ba zai ce haka ba. Ya ce hukumar zaɓe ta shirya sayar da waɗannan katutukka, ta shirya yin haka, amma lokacin da ya yi kururuwa sai suka gane babu damar yin hakan. Na biyu, ya ce kasan mutane ne masu guri, suna iya yin komi. Ya ce abin da muke faɗi ba wai ba mu san abin da ke faruwa ba ne, saboda ba mu da labari. Mun sha yin takara da yawa, mu ba yara ba ne a wajen takara. Idan muka yi kururuwa to su saurare mu. Kamar yadda lamarin yake, muna da shi a hukumance cewa suna son su yi amfani da jami'an tsaron farin kaya na SSS ta yadda za su ba wasu 'yan siyasa a jam'iyyar PDP wani abu ta yadda za su kauce mini. Kuma muna da shi a hukumance suna son su yi amfani da jami'an SSS don su ɓoye taɓargaza mai yawa a jihar ta Ekiti. Sai dai maganar da ya yi a can baya, gwamna Ayodele Fayoshe ya ce hukumar zaɓe na ƙoƙarin sayar da katutukan zaɓen da masu su ba su karɓa ba, kimanin 200,000 a jihar ta Ekiti domin a yi magudin zaɓe.
To, mun gode Hassan. To, sai dai Nasiru Adamu Elikaya ya tambayi Aliyu Bello ko me zai ce game da wannan ƙorafi na gwamnan.
To, gaskiya lamari wannan ƙorafi ne da ba shi da tushe ballantana makama, domin ai katin zaɓe ana ba da shi ga waɗanda suka rijista ne tun farko, kuma ba shi kwamishinan zaɓenmu na jihar Ekiti ɗin Profesa Abdulkadir Raji ai ya yi tsokaci a kan irin wannan maganganu, yadda yake nuni da cewa wannan maganganu da ake fa a yanzu haka a hukumar zaɓe ta jihar Ekiti, hukumar zaɓe ta ƙasa tana da adadin katin da ba a raba ba kusan kati 200,000, daga cikinsu kati 40,000 ne kacal aka karɓa. To, ga wanda yake da kati sama da 160,000 da suka rage a hannun shi, ake korafin cewa yana wani abin da ba daidai ba. Alhali kuma ba da katin nan da ake yi, ana yin sa bisa dukkan ka'idoji da suka bayyana wadda aka san ake bi da a kowane sashi. Bai ga ta yadda za a yi a ce an shigo cikin gidan INEC an karɓo wani kati ta bayan fage ta yadda bai kamata ba. Kuma wannan bayani da shi kwamishinan zaɓe yake yi a jihar Ekiti ina ganin ayya an sa waccan korafi da shi gwamnati yake kuma ma ba lalle gwamnati ba duk wanda yake da korafin wai ana yin wani abu ba daidai ba ai ina ganin cewar to sai dai in bai fahimci yadda ake gabatar da ayyukan ba da kati na jefa ƙuri'a a tarayyar Najeriya ba ba a jihar Ekiti ba a duk sauran jihohi da ake da akwai a tarayyar Najeriya ana ba kati ne a wanda ya rijista kuma sunansa ya fito kuma ya zo shi da kansa ba ya aike ba ina ganin da wannan bayani kusan jama'a ya kamata su samu gamsuwar cewa hukumar zaɓe ba ta saba kowace ka'ida ba kuma ana ba da katin nan kamar yadda ya kamata
amma Ali Bello ya ake yi a ce katuna 200,000 shin ku ne ba ku wayar da jama'a ba waɗanda suka yi rijistar nan ba su zo sun karɓa ba ko kuma yanayin karɓan ne ma yake zama wani abu mai wahalar gaske
a to ai ka san cewar shi katukan da muke da akwai din a hannunmu kati ne na mutanen da aka yi wa rijista a baya-bayan nan da kuma waɗanda aka gada daga baya can wanda ba so sun karɓa ba don haka ana ci gaba da cewar duk wanda ya zo a duk gabar da ya zo in nasu ya fito za a ba shi ana ci gaba da wayar da kan jama'a su san cewar akwai katukan nan a hannun kuma zaɓe don haka duk wanda ya san ya yi sani da zina shi ba to ya zo kuma zaɓe ya karɓa.
Ka shiga jihar Ekiti ko in ce hukumar zaɓe na shirye-shiryen gudanar da wannan zaɓe kuma inda manyan jam'iyyun nan musamman ma APC mai mulki a tarayya da PDP mai mulki a jihar suka dage domin karawa da juna shin ya tsarin zaɓen nan yake ne don saboda a yi shi kowa ya gamsu.
To na'am zaɓen da za a gudanar a ranar 14 ga watan 7 da za a yi na jihar Ekiti na zaɓen gwamnati zaɓe ne da za a yi shi a matakin rumfuna. Yadda duk mai katin jefa ƙuri'a zai zo a tantance shi da na'urar card reader kana a bashi damar jefa ƙuri'a ya zaɓi jam'iyyar da yake so wadda in an yi wannan tun a matakin rumfa za a kidaye ƙuri'u a kuma fidda sakamako a nan take kana ɗauki sakamakon rumfuna a kai shi matakin tara sakamako na ward wato registration area kenan wadda kuma za a ci gaba da wannan tarawa daga wannan mataki ya zuwa na ƙananan hukumomi har a kai ya matakin ƙarshe na jiha kuma a matakin ƙarshen jiha ne za a tara dukkan sakamakon da aka samu a faɗin jihar a kuma fayyace jam'iyyar da ta yi nasara.
Shin zuwa yanzu jam'iyyu nawa ne ma suka tsayar da 'yan takararsu don zaɓen gwamnan jihar nan ta Ekiti?
Jam'iyyu 35 ne suka tsaya da 'yan takarar da za su fafata a zaben wannan da za a yi a Ekiti na ran 14 ga watan Julai.
Tsohon zance mataimaki ne na watsa labarai na jam'iyyar APC Timi Frank ya ce zaben nan na Ekiti da ina jin ko oshin ne yake na daga zaɓe biyu shi a ganinsa da zai nuna cewa hukumar zaɓe za ta iya yin zaɓen 2019 da zai iya samun karɓuwa ko akasin haka. Me za ka ce kan wannan?
Kawo yanzu daga shekara ta 2015 da aka yi wancan babban zaɓe na ƙasa zuwa yanzu wannan hukumar zaɓe dai ta yanzu ta yi aƙalla zaɓuɓɓuka guda 192 daban-daban da kama daga matakin gwamna, senata, reps da sauransu kuma a kowane matakin zaɓe akan ƙoƙarin a sake gane lalen da za a yi don a inganta zaɓen da za a yi don wannan zaɓe na Ekiti da Osun da za a yi a gaba suka zama su ne zaɓe kusan mabiya kusan ƙarshe-ƙarshe ne zuwa zaɓen 2019 ina ganin ita kanta kuma zaɓe na ƙara ƙaimin aikin ta yadda zaɓen 2019 zai ƙara samun ingancin tanadin da ake yi domin sa.
To daga zaben jihar Ekiti bari mu kulle shirin na yau da batun na'urar zaɓe mai gano shekarun mai yunkurin jefa ƙuri'a kamar yadda Aliyu Bello kakakin hukumar zaɓe yawa Nasiru ƙarin bayani lokacin da Nasiru ya sake tado masa da batun zaɓen ƙananan hukumomin jihar Kano da aka ga yara wanda abinda kuma ya haifar da cece kuce.
Idan yanzu misali ka bada adadin shekarar haihuwarka ka faɗi shekarar da aka haife ka za ta gano cewa daga lokacin da aka haife ka zuwa yanzu ya kai shekara 18 wannan mai sauki ne duk wanda aka haife shi yana da date of birth na wato ranar haihuwarsa da zaran ya sa ranar haihuwar da yace an haife shi daga lokacin kidaya ta fara ya kai shekara 18 rijista za ta nuna ita kanta na'urar za ta gane in bai kai 18 ba shekarunsa ba za ma su nuna yadda za ya hau kan rijista ba a yanzu da ake wannan kenan a baya na yadda na'urar da muka yi aiki da ita tabbatar da inganci da nagartar ta yanzu saboda haka za ta iya ɗaukan bayanai amma fa ga can dama da aka samu ta a bayyana mutane su fito su duba su gani wanda bai kai ba su yi magana tun a lokacin a cire wannan ƙorafi a gyara da wannan ne kuma zabe take da kwarin gwiwar cewa duk bayanin da ya zo mata a cikin rijista to amintacce ne gare ta domin bai samu wani korafi ko suka daga al'umma ba na daya na biyu ma'aikatan da suka yi aikin nan ba su ce kan aikin nan ba sai da aka masu aka ba su horo aka rantsar da su akan ku yi aikin nan da gaskiya da nagartar da aka ba ku ta amanar kasa ku yi ta in sun yi sun kawo gacin al'umma abinda aka taras na kuskure a zo a gyara yana da kyau mutane su taimaka wa kuma zabe ta wajen taimaka mata a samu cikakken tsarin da in an yi shi zai ba kowa damar walwala da yancin jefa kuriya
wato malali bello a cikin abubuwa kasancewarka da daddai ko kuma in ce wanda ya dade na harkar nan ta zabe abubuwa zai iya yiwa misali tunda ku dai kun kare rajistar ku kuma me ya faru ma dai yayi in na fahimci wannan hirar dai ba dai da rajistar hukumar zabe ne aka samu matsalar ba
duk da bance hukumar zabe ta kasa ta kafa kwamiti dan taje ta kare ta ba abinda nace shine hukumar zabe ta kafa kwamiti dan taje ta binciki maganan nan kuma na ambata maka a baya cewa binciken da aka je yi na kwakwaf ne kuma ya kunshi kwararru waɗanda sun kai su fito da duk wani bayani da ya kamata wanda iya abin da ya shafi kuma zabe ta kasa shine ina bayanin ya samu alaka da kundin rijistar zabe ta INEC idan kaddara ina kai ka idan kaddara akwai wani IB daban na musamman da ya shafi gudanar da zabe wancan kuma harka ce ta ita hukumar da ta gudanar da zabe a jihar Kano amma in bayani ya dawo kan rijistar hukumar zabe ta kasa ta INEC to wajibin hukumar zabe ta kasa ta INEC ta fito kuma ta yi bayani kuma wannan bayani da aka gabatar mata da rahoto ta tara yan jaridu ta yi musu bayanin ga sakamakon abin da kwamiti ta kawo mana ga kuma matakai da muka dauka ɗaya daga cikin matakan shine duk da ba a tabbatar da korafin can da aka yi na Kano ba mu a gare mu ya zama zabrarwa zabrarwa ta yadda ma'aikata da mu da ita hukumar zabe za ta ci gaba da bincikan abin da yake wurinta ta yadda za a ƙara tabbatar da nagartarsa domin samun cikakken nasarar zaben 2019
wato ana bina bashi a biyu da nake magana abu na farko zai iya yiwa misali mutum ne ya dauki katin rijistar wani misali yaro zai iya daukar na babansa ko kuma za a iya masayin ma rijistar a bashi ya tafi da ita ranar zabe jami'an zabe a hada baki da su a bashi dama ya yi zabe na biyu yana iya yiwa ya zama kawai yaron ne ma aka ba su dama suka shiga layi kawai ko da rijistar ko ma ba a yi musu rijista ba kawai su je su kada kuri'a shin wannan abu yana iya yiwa idan aka ce misali ma bari akan zargin haka yana iya yiwa
to alhamdulillah ai da magana ta farko da ta biyun duka mahalli daya suke idan aka taras wani yayi amfani da katin wani yaji ya jefa kuri'a to magana fa ta tashi daga kan batu akan rijista ta koma kan zabe kenan yanzu wanda suka gudanar da zabe su suke da alhakin tsare mutane waɗanda ba su wanda ba katin su ba suka yi kuma zo suka jefa kuri'a a hukumar zabe ta kasa in ba kamanta ba a zaben da aka yi na 2015 an yi amfani da na'urar tantancewa da kowa a kasar nan ya santa da suna card reader idan hukumar zabe ta jihar Kano ta yi amfani da card reader zai taimaka mata wajen gano waye ya zo da katin da ba nasa ba idan ba ta yi ba wancan huruminta ne aikinta ne ita ta so ita ta yadda ta so kuma abin da ya shafe ta nata ne na ɗaya kenan na biyu idan kuma haka kawai yara suka zo haukan layi aka ba su dama suka jefa kura magana tana nan cewa wannan bayani ya tashi da kan rijista ya koma zabe ina suke gani suka bar yaran suka zo suka haukan layi dan ni ba su tare ba dan ni ba su tantance ba wancan aiki ba ya bar rijista ya koma zabe ya rage ga ita hukumar zabe ta jihar Kano mai zaman kanta ta san duk matakai da ya kamata ta yi don ta inganta zabanta ta yadda za ta gamsar da al'ummar da ta yi wa zabe domin su
to ma saware da wannan ne kuma mu kawo karshen shirin na yau sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madun wakilan namu da suka hada da Hassan Umar Tambol da Nasir Adamai Ilkaya da bakin nasu sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwa ke cewa sai wani sati cikin iko Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Ranar 26 ga watan Yuni kowace shekara rana ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don yaƙi da hana sha da fitauci da miyagun ƙwayoyi a faɗin duniya baki ɗaya. Sai dai irin wannan rana takan zo da abubuwa da dama, kama da faɗakar da kawunan jama'a, walau mata ko maza, musamman ma matasa, na illar da ta'ammali da miyagun ƙwayoyin ke yi, wanda sannu a hankali har ma abin ya faɗaɗa ga matan aure, wadda a ƙasarinsu kan yi amfani da maganin hana tarin nan da ake kira codeine, wadda sakamakon haka ne ma gwamnatin tarayya ta haramta amfani da codeine da kuma shigo da shi baki ɗaya. Tun shekaru da yawa dai gwamnatoci da hukumomi masu zaman kansu ke ta ƙoƙarin yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi a tsakankanin matasa, sai dai abin da kamar wuya ganin yadda ake samun matasa na ci gaba da tsunduma kansu cikin wannan harka na ta'ammali da miyagun ƙwayoyin maimakon samun ragowar masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyin. Fiye da shekaru 28 kenan gwamnatin tarayyar Najeriya ke ta ƙoƙarin ganin cewa ta yaƙi masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyin da maharamta shan ƙwayoyi da wasu sinadarai masu bugarwa, wadda hakan ne ma ya sa ta kafa wannan hukuma da ake kira NDLEA a takaice. Wannan ramari dai ya shafi jihohi da dama, musamman ma wasu jihohi na arewacin Najeriya kamar jihar Borno wanda ke da makwabta da kasashen Afirka uku, wadda haɗa da Nijar da Chadi da kuma Kamaru, da kuma yanzu hakan ke fama da ringimin 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram. Hukumomin tsaro da dama sun daɗe suna zargan 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi kafin su kai irin hare-haren da sukan kai kai jama'a, wanda kuma hakan ne ya sa hukumomin ɗaukan wasu matakai na gaggawa na ganin cewa an daƙile yawaitan waɗannan miyagun ƙwayoyi a wasu anguwanni da ma mashaya. Mr. Joseph Wanjua shi ne kwamandan hukumar hana sha da fitauci da miyagun ƙwayoyi na jihar Borno, wato NDLE a takaice.
For more than 28 years now, Nigeria and the NDLEA have fought a dogged and dedicated war on all aspects of the drug menace. Yet the battle is not over. Unfortunately, it's getting more bloodier and more challenging, especially with the addition of many new psychoactive substances of abuse.
Yace fiye da shekaru 28 gwamnatin Najeriya da hukumar hana sha da fitauci da miyagun ƙwayoyi, wato NDLEA, suna yaki da wannan muguwar ɗabi'a na ta'ammali da miyagun ƙwayoyi. Sai da har yanzu ba za a iya cewa an kawo ƙarshen wannan yaki ba. Abun ma takaici shine garo wasu sinadarai masu sa maye da al'umma ke amfani da shi. Yace a cikin abubuwan da mutane ke amfani da shi wajen sa maye,
will include cannabis sativa, especially skunk, which is also called SK, cough syrups with codeine, tramadol, alcohol, tobacco, rufinol, exor, diazepam, pentozocin, rubber solution, petrol, glue, gutter dirt, toilet fumes, lizard dung. Others include Lipton soaked in gin, hypo in lacacera, tantum in lacacera, camel urine, methylated spirit in coke, 10-day urine. Today the list is endless.
Yace duk da haka bai kamata mu cire tsammani ba, abin da ya kamata mu yi shine mu ƙara ƙaimi wajen sake dabarun mu don samun sakamako mai kyau.
For the first 6 months of year 2018, that's January to June, we have arrested 312 suspects, 310 males, 2 females.
Mr. Joseph ya ƙara da bayanin cewa tun daga watan Janairun wannan shekara zuwa wannan wata na Yuni da ake ciki, mun samu nasarar kawo mutane 312, guda 310 dukkaninsu maza ne, guda 2 daga ciki ne kawai mata. Yace sun kuma samu nasarar kame wasu ƙwayoyi 545 na miyagun ƙwayoyi daga hannun jama'a, sannan kuma sun kame wasu magungunan da aka haramta.
Looking at the figures, one we notice that the total weight of drugs seized from January to June this year is quite more than the total weight of drugs seized for the whole of 2017. To some, it could mean that the command is doing very well and better.
Kwamandan hana sha da fitauci da miyagun ƙwayoyi na jihar Borno, Mr. Joseph, ya ƙara da cewa idan ka dubi adadin ƙwayoyi da muka kame daga watan Janairu zuwa wannan wata na watan Yuni, ya zata adadin ƙwayoyi da muka kama shekarar 2017. Hakan zai nuna muku cewa rundunar namu na aiki tukuru wajen ganin cewa an daƙile adadin masu ta'ammali da miyagun ƙwayoyin.
We must also address the issues that are pushing people into drugs, like unemployment, family breakdown and neglect of the children, political thuggery, insurgents.
Yace dole ne kuma sai mun taba abin da ke sa matasa ta'ammali da miyagun ƙwayoyi, kamar abin da ya shafi rashin aikin yi, abin da ya shafi iyali, bangar siyasa da ta'addanci, ga misali mara kyau mutanen da ke rike da ragamar shugabanci da fadawa cikin kuncin rayuwa da kuma rashin cikakken hankali.
In actual fact, the state government has been assisting NDLEA far more than the federal government that is first and foremost their primary duty. NDLEA is more of a baby of the federal government that is supposed to carry the larger load.
Kumanda ya kumata bu abu wande ke damu aiki nasu wande che shine maike chumosu tuwa akwari ya niche gubnati njaha tana tema kamasu kwari de gaski pimaada gubnati ntare ya wanda masu skakapamu kumala hakin da wainyarumu dole awiyansu take amma gwamnatin jiha ita take daukar mafi nauyin mu wanda kuma bai kamata a ce haka ba na kuma tambayi wani matashi a cikin garin Maiduguri wanda ake kira Ibrahim Abubakar ko menene ya sashi zindama cikin wannan harka na ta'ammali da miyagun kwayoyi ga abin da ke cewa
wallahi freja ne kai ne ga
freja kamar nan
wallahi tunani ne ya yawa shine abin nan
da rashin aikin yi
eh
kamar ka nemi aikin ne baka samu ba ko menene
aikin ne babu ga
amma da can ina kana sana'ar karfi haka
leveranci
to kamar da me kake sha na gudu
bagan whisky ne da sigari da maro amma zurun maro ne yake sha yanzu
maro ko
da ina ya fakkwa amma na bar kwaya yanzu
a rana kana sha kamar sau nawa
sau uku hudu
a rana kuna kike samu kudin da kike shan wani abin da su
akin leveranci ne
to ba ka leveranci ka ci abinci ba kamar wuri haka kuma sai ka je ka saki shan wasu abubuwa
suke ba dade
sanin ta kaka Bashir Garbai dai dan majalisar dattawa ne dake wakiltan Borno ta tsakiya wanda kuma ya gabatar da kuduri a zauren majalisar game da haramta maganin tarinan da ake kira kodin hakan yasa na tambaye shi kuna ga wannan batu na haramta maganin mura da ake kira kodin ba sai ke taba wasu magungunan da ke sa mayan ba ga dai abin da ke cewa
in ka tuna ku journalist so ni ne na raising wannan motion nace ana shan kodin wannan kwayan na ake kiran kodin wannan syrup ana shan sa miliyan 3 a kasar Kano da Jigawa kowanne rana wannan statistics ne wannan aka bamu ni ne na motion din ka san wasu magungunan da mutanen mu that is yara da matasa da kuma matan wanda suke zaune gidan mijin su ko matan da suke makaranta suna sha wasu yawancin wannan magungunan doktoci ne suke rubuta aba wanda ba su da lafiya su je su siya wajen da ake sayar da kwaya so da ayi amfani da su don so da cutan ya warke wannan ne za ga an siyo su diyawa don an san abubuwan da matan nan suke ci da shan wannan kwayoyin shine kuma irin wannan diyawa ne
na kuma sake tambayar sanata Kaka Bashir Garban ko yake kallon girman wannan matsalar
eh don abinda ni nake gani cewa bayan Boko Haram a Najeriya abinda yake damun mu sosai a nan Najeriya shan kwaya kwayan nan ƴan mata suna sha matan aure a gidajen mazajen su suna shan kwaya mata suna jami'a university suna shan kwaya yara matasa suna shan kwaya kwayan nan da suke sha bayan aka samu Allah ya bamu nasara Boko Haram abinda ya yana fuskantan Najeriya ma gabaki ba arewa ba shan kwaya ne
a watan jiya ne ma gwamnatin jihar Borno Honorable Kashatima ya bada umarnin ruguza wasu hotel da wasu mashaya da yace ana aikata ba daidai ba cikin waɗannan hotel din wanda yace wani lokaci har akan aiwatar da ayyukan kisan kai
wallahi in mun zuba ido muna kallo daga karshe wallahi ba zai haifar mana da ɗa mai ido ba dukkan abin da ka sani yana sa maye ana sayar da shi a wannan anguwa daga wiwi zuwa kodin benilin wood kodin tramadol ba abinda ba a yi a can duk lalacin da kake baka ma sammani ba ana yawanci anguwan kuma dole ne mu bada umarni a tada domin mu gina magarantan ƴan mata a wajen
sai da alamun wasu mata masu zaman kansu a wannan wurare basu dadin irin wannan mataki da gwamnatin jihar Borno ta doka ba wanda suka kokawa gwamnatin da cewa annan suke gudanar da harkokin rayuwarsu wannan matsala ta ammali da miyagun kwayoyi a shiyar arewa maso gabacin Najeriya dai ayya cewa babban matsala ce da hakan ke neman gagarin kundila ganin yadda matasa ke cigaba da rungumar irin wannan halayya na zaga wasu wurare da mashaya da sunan zuwa wurin hutu ko kuma shakatawa wanda za a bige da irin waɗannan shaye-shaye Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. madalla, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can anjima da hantsi za mu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda, inda za ku ji mu ɗauke da shirin nagari na kowa wanda Sahabu Imam ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokanan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka, ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya.